الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne, wanda ya daidai da daren 11 ga watan Ramadan. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 31 ga watan August shekara ta 2009. Wannan shi ne kasar na 7 daga cikin jeren 5 muqaddimar tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wadda ainihin muke gabatarwa, wadda muka yi watake da cewa Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Kafin mu fara ainihin wato darasin da za mu fara a yau, gajajenmu da ta'aziyyarmu ga jama'ar ƙasar Zazzau baki ɗaya sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a daren jiya a inda ta ci wasu gidaje da kuma wasu bayin Allah, musamman daga cikin al'ummar musulmi. Jama'a, muna taya ku jaje da cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa ƴan uwa musulmi maza da mata waɗanda ainihin aka yi asarar rayukansu a wannan ambaliya. Gidaje da suka rushe da shaguna da asarori da aka yi, mu ne muku jaje, muna fatan Allah ya mai muku da alheri. Ya Allah, muna roƙon albarkar da ke cikin wannan damuna ka haɗa mu da ita, duk wani sharri da ke ciki Allah ka kawar mana da shi. Allah ka same mu da ruwa mai albarka. Za mu ci gaba, jama'ar musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, na yi alƙawarin cewa dama wannan darasin namu zai kasance ne dangane da bayanai akan tsarin da malaman tafsiri suke gudanar da tafsiri. A yau abinda nake so zan yi magana a kai, in Allah ya so, da darussan da za su biyo baya a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa, shine tarihin tafsiri da kuma malaman tafsiri a musulunci, wanda sakamakon haka zan yi bayani dangane da salon da tafsirin Al-Qur'ani ya ɗauka har zuwa duniyar mu ta yau, dangane da binciken al'amuran tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. A hannuna nan littafin At-Tafsir wal Mufassiruna ne, na babban malami Al-Doktor Muhammad Hussein Al-Zahabi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan littafi bayan malamin ya rubuta shi ya rasu, sai ɗan shi Dr. Mustafa ya tashi ya yi tahqiqin littafin. A da an buga littafin a mujalladi biyu ne, amma sakamakon wannan sabon bugu da aka yanzu sai ya zama ainihin mujalladi uku. Hakikanin al'amari, daga cikin littafai da aka rubuta mafi inganci a waɗannan zamuna dangane da ilimin tafsiri, shine wannan littafin da yake a hannuna, tare da cewa malamai da dama kamar su Dr. Fahad sun rubuta littafai akan ainihin tarihin tafsiri da kuma ainihin masu tafsiri. Amma lallai littafin Malam Dr. Hussein Al-Zahabi ya kai ya kawo ƙwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Abubuwan da nake so zan yi tsokaci a kansu a yau su ne dangane da cewa wane ne ya fara yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma yaushe ne ya fara, sannan sewa, sannan wane salo ne makarantun tafsiri suka ɗauka a zamanin sahabbai da tabi'ai, sannan tabi'ut tabi'ina da waɗanda suka biyo bayansu, waɗanda su suka fara zama suna tattara tafsirai, suna kuma ainihin rubuta tafsirai nasu na kansu, wane irin salo ne na ainihin tafsiri suka ɗauka? Masu saurare na, idan ainihin za ku iya tuna da darussan da muka gabatar a makon da ya gabata, mun yi tsokaci akan cewa mutum na farko da ya fara yin tafsirin Al-Qur'ani shine wanda aka saukarwa da Al-Qur'ani din, fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Allah ya saukar mishi da Al-Qur'anin, kuma ya wakilta shi domin yi wa al'umma bayanin Al-Qur'anin da ya saukar musu. Allah ya ce, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da Al-Qur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalle Annabi ya tsayu da yin waɗannan bayanai, nau'i-nau'i na bayani. Bayanin farko shine ya karantar, ya bayyana dan a yi wa abin kyakkyawar fahimta. Bayani na biyu shine abin da yake musu yayin da kuskure ya samu ɗaya daga cikinsu ko wasu daga cikinsu na fahimta, ko kuma ainihin aikin Al-Qur'ani mai girma. Bayani na uku shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aza su a aikace akan abin da Allah madaukakin sarki ya dora shi akai koda ba tare da ainihin bayani ba na fatar baki. Bayanin farko shine abin da yafi yawa a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun fahimci haka ne a cikin asaran da muka karanta a baya, a inda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce idan suka koyi karatun ayoyi guda goma ba za su wuce su ba sai sun iya karatun su, sun haddace su, sun san ilmomin da ke ciki, sannan sun yi aiki da su. To idan sahabi ya ce sai ya koya, ya iya, ya gane fassara, ya gane ma'ana, ya yi aiki, waye malamin shi? Waye malamin shi da ya koya mai waɗannan abubuwa? Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A ƙarƙashin wannan magana kaga a fakaice sahabbai suna nuna mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tarbiyyar su, ya karantar da su, ya haddatar da su, ya fassara musu, ya nuna musu ma'anar, sannan ya dora su akan aikin, sannan sai a ƙara daga ayar da ainihin aka kwana. Wannan yana daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka a takaice, ba tare da bata lokaci ba, tarihin fassara alqur'ani da bayanin alqur'ani a musulunci ya fara daga kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Innama inda malamai suka tattauna kamar yadda Sheikhul Islam da al-Imam Suyuti suka tattauna shine ko Annabi ya fassara wa musulmi alqur'ani gaba ɗayan shi ne. To idan aka ce fassarawa ko tarjama, ya kamata wannan technicalities ne, wato waɗannan istilahat ne kawai na malamai. Asalin fassarawa abinda take nufi bayani kawai, shine abinda take nufi bayani. Amma tarjama ita ce irin fassara da muke gani a gefen ainihin harshen larabci na alqur'ani, ko a yi da Hausa, ko a yi da Faransanci, ko Yarabanci, ko da wani yare mabambanci. Ta yi wani abin aka fassara maka, in ka karanta shi ba za ka gane shi ba sai ka samu bayani. A ƙarƙashin wannan, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tarjama alqur'ani yake ba, domin Annabi baya jin wani yare in ba larabci ba, sallallahu alaihi wa sallama. Kenan ashe abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi shine bayani, shine tafsiri, shine sharhi, sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan bayanai ku da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi, yana yin su ne da iyakacin yadda sai mutum ya gamsu, ya fahimci haƙiƙanin abinda ainihin ake nufi. A ƙarƙashin wannan ne zaka ga sahabi ya jawo dogon hadisi. Idan ya jawo dogon hadisi sai ka ji ya cike da wata aya, yace ai in kun so ma ku karanta inda Allah yake cewa fitratal lahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim, wani lokaci yake karantar da sahabban shi, wato jama'a shi, shi Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abwahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi kama tuntiju al-bahimatu al-bahimata al-jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Thumma yaqulu Abu Huraira radiyallahu anhu iqra'u in shi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha ila akhir al-aya. Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kowane da ana haihuwa shi ne salin alin, a shirye yake da ya karbi dukkan shiriya da ta zo mishi daga Allah, sai dai kaico idan iyayen shi Yahudawa ne sai su gurbata wannan tarbiya tashi sai ya zama bayahude, idan iyayen shi kristoci ne sai su gurbata shi sai ya zama krista, idan maguzawa ne ko masu bautar wuta su ma haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya buga kyakkyawan misali wanda kowa zai iya fahimta, sai ya ce ka dubi dan tinkiya san da aka haife shi. Ka taba ganin an haifi dan tinkiya da tsagaggen kunne? Ma'ana kamar da Hausa yanzu kace ka taba ganin inda aka haifi dan agwagwa da tsagaggiyar kafa? Din da kaga tinkiya da tsagaggen kunne, ko agwagwa da tsagaggiyar kafa, ko dan mutum an yi mishi tsaga, ba haka ainihin yazo ba, gurgudan yadda iyayen shi suke haka suka yi mishi tsaga, gurgudan yadda masu mallakar wannan dabba suke haka suke tsagata, haka duk inda kaga daya duro duniya salin alin zuciyar shi take farakar. Amma al'ummar da ya taso cikin su sune suke tasiri dangane da irin aqidar da zai kudurce. Yanzu kaga wannan hadisi ne,
ashe wannan hadisi ya zo ne don ya fassara wata aya wadda sai daga bayan kawo hadisin sai Abu Huraira yace in kun so ku karanta idda Allah yake cewa fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, halittar Allah kenan wadda haka Allah madaukakin sarki yake halittar jama'a. A ƙarƙashin wannan ashe wannan hadisin duk tsawon shi da yazo ya zo ne don ya bayyana menene ake nufi da halittar Allah. Ana nufin Allah yana yin halitta ne ya bar mutane salin alin sai dai iyayensu ko kuma wasu shedanu su zo su kawar da su akan hanya. To idan kun gane wannan jama'a, wannan yana daga cikin uslubin bayani na farko wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa sahabbai, shine ya bayyana musu bayanan da har sai sun gamsu kwarai da gaske. Dubi bayani dangane da alamomin tashin alkiyama, dauki misali dangane da fitowar rana daga yamma, dauki misalin sauka Annabi Isa a ƙarshen duniya, dauki misalin Ya'juj wa Ma'juj, dauki misalin fitowar Al-Masihud Dajjal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sharhi game da waɗannan abubuwa fas, amma yana sharhin yana tsuntsun ko ayoyin Al-Qur'ani yana ƙara musu bayanai akai. A ƙarƙashin haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciyar maganar da malamai suka tabbatar kamar yadda ne ishara daga Ibn Taymiya da Suyuti shine dukkanin Al-Qur'ani manzon Allah ya bayyana wa sahabbai shi gaba daya, babu abin da ya boye. Domin tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, an saukar musu da littafi ne dan kai musu bayanin duk abin da aka saukar musu sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah yayi wannan bayani. Na biyu, dukkan kuskuren da sahabbai suka samu kansu game da fahimtar wata aya ko wata sura ta Al-Qur'ani sai da manzon Allah ya dora su akan abin da yake daidai bai yi kara ba, domin malaman ilimin usulu sun ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati, bai halatta a jinkirta bayani daga lokacin da ake buƙatar shi ba. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk sa'ad da ya riski wani kuskure dangane da waɗannan sahabbai sai ya tsaya yayi musu sharhi sun fahimta. Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi duniya da lahira. Na uku, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai yakan ainihin wato kwatanta wa sahabban shi aikin wani abu daga cikin al'amuran da Allah ya wakilta shi yayi a aikace. Misali, Al-Imam Al-Bukhari ya ruwaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa masallaci sai ya hau matakala farko ta minbari, ya kabbarta sallah, yayi Fatiha da sura, yayi ruku'u, ya dago daga ruku'u sannan sai ya sako da baya sai ya sujuda a ƙasa, wato ƙasan minbarin. Haka da ya idar da sallar sai ya dawo ya zauna dafa'an akan minbarin, yace nayi sallah akan minbari ne domin ku hangi sallata kuma ku koyi yadda ake sallah akan minbari in ta kama. Duk wannan menene? Duk bayani ne, ma'ana hawa da ya tudun minbari domin na nesa ma su hango shi. Sannan kuma ƙarin hikima ta biyu shine ya hau ne domin ran da wani limami ya hau minbari yana sallah ka a ce ya zo da sabon abu, ran da wani limami ya ɗari mamun shi da wani ɗan tudu kaɗan kar a ce liman yayi girman kai. Idan kun gane wannan jama'a, a taƙaicen taƙaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sharhin Al-Qur'ani, yayi wa bayanai, yayi wa sahabbai bayanan shi baki daya, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To daga nan sai ainihin al'amarin malanta ya koma wurin zakakuran sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To da yake Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama teku ce wajen ilimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kaga dai shi kadai ne shine malamin tafsiri, shine malamin tauhidi, shine malamin tarihi, shine malamin aqida, shine malamin lughal arabiya, shine malamin tarbiya, shine malamin fiqhu, shine malamin komai. To wannan irin goma da goma sai dan gata da Bahaushe ke cewa Allah ya hada wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita gaba daya. Amma wannan baiwar kuma da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya rarraba ta a tsakanin ainihin sahabbai din. Idan aka zo magana Al-Qur'ani, ana magana su Sayyidina Ali ibn Abi Talib kenan wajen qira'a da tafsirin shi da haddin shi. Abdullahi dan Abbas qira'a da tafsirin Al-Qur'ani, Abdullahi dan Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab da makamantan waɗannan su ne zakakuran alarammomi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan aka zo al'amarin da ya shafi hadisi fa, ana komawa kan su Aisha ne, su Jabir, su Abu Huraira, su Abu Sa'id al-Khudri, su Anas dan Malik da makamantan su a bangaren hadisi, su kuma idda suka rike wa manzon Allah gado kenan sallallahu alaihi wa sallam. In ka to bangaren fiqh fa, sai ka ga manya-manyan sahabbai irin su Sayyidina Umar, su ne ainihin malaman fiqh, irin su Mu'az dan Jabal, irin su Abdullahi dan Umar. To haka al'amarin ya kasance a bangaren tafsiri. Hakikanin al'amari ba dukkanin ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne suka kware game da tafsiri ba. Ashe wannan yana mana ishara zuwa ga cewa idan Allah ya maka baiwar dalibai da dama, bayan ka karantar da su karantarwa wadda za ta kai ka iya bambance wane yana da baiwa akan kaza, to sai ka zo ka kasafta makarantarka ta zama faculty by faculty. Ka kasafta waɗanda kaga Allah ya musu baiwar Qur'ani, ka ba su wannan dama, ka hada su da kayan aiki. Waɗanda kaga hadisi, ka ba su wannan dama. Sai zama kai ɗaya ne, amma sai ka kyankyashe su iri-iri kwatankwacin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi. Da yake tafsiri muke magana jama'a, abinda zamu bada ƙarfi anan shine su wane ne malaman tafsiri daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Lallai al-Imam Suyuti, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ya rubuta littattafai masu yawa game da abin da ya shafi ilimin tafsiri, amma littafin da yafi kowanne shine Al-Ittiqan fi Ulumil Qur'an. Asalin wannan littafi game da ulumul Qur'an ne, amma Suyuti kuma ya bada ƙarfi akan ilimin tafsiri. Amma Suyuti yana da risala ta musamman wanda ya rubuta ta At-Tahbir fi Ilmi Usulit Tafsir, juz'i guda ce haka kwatankwacin girman littafin Bulughul Maram ya rubuta ta. To anan abinda zamu dauko daga cikin abubuwan da Malam Zahabi yake kawowa daga cikin littafin Al-Ittiqan ya dauko, malam yake cewa wa qad adda Suyuti rahimahullahu fi Al-Ittiqan man ishtahara bit tafsir min as-sahaba wa sammahum wa hum al-khulafa'ul arba'a wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah ibn Zubair. Imam Suyuti yace kwararrun malaman tafsiri cikin sahabbai mutum goma ne, akwai Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da Abdullah dan Mas'ud da Abdullah dan Abbas da Ubay dan Ka'ab da Zaid dan Thabit da Abu Musa al-Ash'ari da kuma Abdullah dan Zubair, Allah ya kara musu yarda. Sai dai kuma malam yace wa hunaka man takallama fi tafsiri min as-sahaba ghayr ha'ula'i ka Anas bin Malik wa Abi Huraira wa Abdullah ibn Umar wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Aisha wa ghayr. Ma'ana sai ke cewa ai banda wadancan guda goma, wadancan sun shahara a fagen tafsiri ne. To akwai wasu wadanda jefi-jefi zaka ga su ma suna magana akan tafsiri, kama Anas, kama Abu Huraira, kama Abdullahi dan Umar, kama Jabir, kama Abdullahi dan Amr dan As da Aisha da makamantan haka. Sai ce ghaira anna ma nuqila anhu fi tafsiri qalilun jiddan. Sai dai fassarorin da aka dibo daga waɗannan mutanen na ƙarshe cikin sahabbai to ƴan kadan ne ƙware da gaske. Wa lam yakul lahum min ash-shuhrati bil qawli fil qur'ani ma kana lil asharati al-madhkurina awwalan. Fassarar da waɗannan suka yi wa Al-Qur'ani bata kai ta waɗancan guda goma waɗanda ainihin aka ambata ba. A ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa kama anna al-asharata alladhina ishtaharu bit-tafsiri tatafawatu qillatun wa kasara. Misali su ma cikin goma din da aka faɗi su Abu Bakar, ai a cikin su wasu sun fi wasu shahara da tafsiri. Fa Abu Bakr wa Umar wa Uthman lam yurid anhu fit-tafsiri illa an-nazr al-yasir. Yanzu da Abu Bakar da Umar da Uthman ba a samu tafsirin Al-Qur'ani gare su ba sai dan kadan, ba wai dan ba su iya ba, suna daga cikin waɗanda suka samu takhassusi, suka goge a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma tafsirin da aka ruwaito daga gare su dan kadan ne. Menene dalilin haka? Malam yace wa yarji'u sababu fi zalika ila taqaddumi wafatihim. Haka ta faru ne saboda sun rasu ainihin wato a farko-farkon zamanin musulunci, واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات da kuma shagaltuwa da suka yi da harkokin mulki da kuma fadada gwamnatin musulunci dan a samu wasu garuruka a saka su karkashin ainihin kasashen musulunci adif ila zalika wujuduhum fi wasatin aghlab ahliha ulama'in bi kitabillahi sannan kuma a zamanin su Abubakar da Umar ai waɗanda ke tare da su su ma sahabbai ne waɗanda galibi abinda waɗancan suka ji na tafsirin Qur'ani daga Annabi su ma sun ji a ƙarƙashin haka mutanen da su Abubakar da Umar da Uthman suka rayu da su mafi yawancin su ba su da buƙatuwa zuwa ga Abubakar da Umar da Umar da Uthman akan su yi musu tafsiri kaga a ƙarƙashin haka kenan wannan yana nuna su Abubakar suna da dimbin ilimin amma me yasa ilimin bai bayyana ba saboda sun samu kansu na farko a halin mulki da kokarin yaƙe-yaƙe domin fadada daular musulunci na biyu jama'ar da ke rayuwa gare su ba su da bukata a kansu ba dan komai ba saboda su ma ƴan uwansu sahabbai ne waɗannan dalilan in ka tattara su sai ka ga kamar sahabi Abdullahi dan Abbas shi ko yayi tsawon rai wanda ya rayu idda jama'a suna bukatar banda tafsirin alqur'ani gaba daya har kalmomi ma ake bukatan ya rinka fassarawa saboda ya zo ya rayu musamman shi da yaje ya zauna ma a Kufa wanda akwai al'ummomi da yawa waɗanda wasu ƙabilu ne ba sa jin larabci wani wurin ma ya zauna yana wa'azi sai ya samu mai tafinta yana fassara mishi abubuwan da yake faɗi da farisanci ko da wani yare ashe kun ga irin buƙatuwar da jama'a suke da ita akan waɗannan sahabbai da suka taho daga baya wannan buƙatuwar ba a samar da ita ga waɗancan waɗanda sun rasu da jimawa ba a ƙarƙashin haka su waɗannan mutane goma da ake cewa sun fi kowa ƙwarewa to a cikin su din zaka ga matasa daga cikin su da suka yi tsawon rai su ne kuma baiwa tafi ainihin bayyana a ainihin hannun su a ƙarƙashin wannan sai malai yake cewa amma Ali ibn Abi Talib fa huwa aktharul khulafa'ir rashidin riwayatan anhu fi tafsiri daga cikin khulafa'ur rashiduna guda hudu sayyidina Ali shi yafi kowa yawan riwaya game da tafsiri والسبب في ذلك راجع الى تفرغه عن مهام الخلافه مده طويله haka ta faru ne sakamakon sayyidina Ali ay ya dade bai karbi khalifanci ba ka duba zamanin sayyidina Abu Bakr zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Uthman duk waɗannan zamanin sayyidina Umar yana matsayin sanata ne ko mai bada shawara a cikin waɗannan gwamnatoci sayyidina Ali yana matsayin sanata ne ko mai bada shawara kowa ya san ayyukan sanatoci ko da masu bada shawarwari ba lalle ne kullun su je office ba sai in wani abu ya kama za a tattauna sannan a nemo su a ƙarƙashin haka sayyidina Ali ya samu faraga ya samu wadataccen lokaci ne ya je ta karantar da tafsiri sannan ya yi tsawon rai fiye da su shi ma ya rayu har tsawon lokacin da an samu masu bukata na ainihin ilimin tafsiri dan haka tafsiran sayyidina Ali waɗanda aka ruwaito daga gare shi sun fi na Abubakar da Umar da Uthman yawa in ka dubi kowanne ɗai daga cikinsu sannan in ka tattara nasu ɗin su uku gaba ɗaya ma ka aje gefe guda ka samu na Aliyu shi kaɗai nashi ya fi nasu yawa saboda waɗancan dalilan da muka ambata a baya to amma menene dalili saboda su ba su kai shi ilimi ba a'a saboda dalilan da muka ainihin bayyana a baya Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan ainihin kaɗan daga abubuwan da zamu takaito kenan dangane da abin da ya shafi waɗannan bayin Allah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka makarantun tafsiri a cikin sahabbai jama'a sun koma sun takaito akan mutane hudu waɗanda su ne suka fi shahara zaka iya cewa mecece alakar wannan waɗannan maganganun da tafsirin mu saboda in muka zo ɗibo tafsirai daga salaf zaka ji muna yawan ɗibowa daga waɗannan da su da almajiran su to muna son ka san tarihin yadda aka yi waɗannan suka zama malaman tafsiri har za a iya ɗaukan su zama madogara na farkon su dai shine sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda sannan sai Abdullahi dan Mas'ud sannan sai Ali dan Abi Talib sa'annan kuma sai ainihin Ubayy dan Ka'ab idan muka dubi ainihin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda shi matashi ne daga cikin matasan da aka haife su ana tsakiyar gwagwarmaya da bakaken arna a tsakiyar ainihin Makka, wadda gwagwarmaya ta kai gwagwarmaya har Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kunci yayi kunci, mutanen Makka sun ba da dokar ayi boycott a yanke Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kar a siya a hannun shi, kar a siyar mishi, kada ayi magana da shi ko yayi magana da wani, ka a amsa mishi, kada a auri ƴaƴan shi ko ya nemi aure, kar a bashi. Aka takura Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai dai alhamdulillah a daidai wannan lokacin da wannan musibar ta afkowa musulunci, akwai Khadijatul Kubra tana nan da rai, Abu Talib yana nan da rai, sam Khadija tace in dai tana da rai ba za ta sadaukar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wulakanta shi ba, duk inda za a yi tana nan ta tsaya mishi. Abu Talib har rera waka yake yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina, yace na rantse da Allah ƙarya suke in duk garin nan za su taru ba za su kawo gare ka ba sai dai in naji ni a kabari, dan haka fasda bi amrika ma alayka ghadabatun, ce ka ci gaba da wa'azinka kai ta karatunka, ba wanda zai kawo maka matsala in dai ina nan da rai. To da suka ji Abu Talib ya rera wannan waka, domin waka tana da isar da sako mai ƙarfi a wurin Balarabe, tana isar da sako mai ƙarfi a wurin Balarabe, in ka iya waka ko a yau zaka iya karya alkadarin Balarabe. Saboda haka waɗannan waƙoƙi da Abu Talib ya rera sai suka isar da wani saƙo zuwa ga Larabawa. Yanzu Abu Talib yana kan addinin mu, amma kuma yana goyon bayan ɗan baffan shi, to aje a same shi. Abu Talib lallai ka janye waɗannan maganganu da ka faɗi, yace yana nan a kansu. Aka ce to wannan doka ta Muhammadu za ta shafe ka, yace ya yadda. Dan haka shi ma aka ce a daina magana da shi, ko yayi magana kar a kula shi, kar a siya, kar a siyar mai, kar a aura, kar a auren mishi. Gashi dattijo yana ɗaya daga cikin manya-manyan sunna'ul qarar, yana daga cikin manya-manyan ƴan House of Assembly su ko ƴan representatives din su, ma'ana yana wakilta Qurayshawa a cikin majalisar su ta Makka. To sai ya zama babu dadi, ka zauna a babban gari ga ka babban mutum, di yara da matasa da ƴan mata su rena ka, sai yayi shawara cewa to abinda za a yi cikin dangin shi gaba daya da dangin mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan za su bashi goyen baya, to shi kam zai kwashe ina shi zai koma bayan gari. Shine Khadija tace ita ma tana tare da shi, dangin uwa da na uba na Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya suka hadu suka goyi bayan shi, sai aka kwashe, sai aka tafi bayan gari, sai aka zauna. Haka yunwa da wahalhalu suka kama su, suka zauna a dajin nan har sai da ya kai suna cin kirgi, wato fata ta dabbobi waɗanda suka mutu, suna dafa ganye suna ci. Rayuwa ta kunci gare su, idan aka ga wani yayi smogal zai kai musu hatsi, sai a datse shi, sai a ninka kuɗin hatsin, sai a biya dan dai kai ya isa gare su. Haka suka yi wannan ainihin tsurkuki, suka kuntata wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da dangin shi, kafiransu da musulminsu. To ana cikin wannan gwagwarmaya a cikin garin Makka, sai kuma aka haifi Abdullahi dan Abbas. A inda zaka gane duk da suna kin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma suna da bakin kabilanci kuma. Sai Abbas ya ɗauko wannan ɗa Abdullahi dan Abbas, sai ya taho da shi tsurkukin dajin nan, ya zo ya kawo Annabi, shi ya ce gashi sai kai mishi hudu ba, kai mishi yadda kuke a naku sabon addinin, ma'ana wannan dai mun san naku ne. Shi ne Annabi ya ɗauko Abdullahi ɗan Abbasin ya dawo da shi cikin Makka, ya shiga cikin Ka'aba, annan Annabi ya mishi hudu ba. Ka ji albarka ta farko da Abdullahi ɗan Abbasin ya samu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya mishi tahaniki, shi ne limamin shi. Ka ga manzon Allah in ya maka shikenan ta gyaru. Manzo Allah ya sanya mishi wannan suna Abdullahi. To a wannan hali ya zama shimfiɗa kyakkyawa ga rayuwar ainihin Sayyidina Abdullahi dan Abbasin dangane da ilimi, saboda Annabi ya albarkaci rayuwar shi. To sannan kar ku manta da addu'a da muka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fayayi mishi, don wannan addu'ar ina so ku gane ba so ɗaya Annabi yawa Abdullahi dan Abbas, اللهم علمه الكتاب والحكمة كو اللهم علمه التأويل كذا كذا باسو ديبن اللهم فكه في الدين وعلمه التأويل باسو دي النبي يمي ونن الدعاء lokaci zuwa lokaci a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka mishi ainihin wannan addu'a kun ji dalili na farko dalili na biyu fa nash'atuhu fi baitin nubuwa lokacin da al'amari ya al'amari kun san sai aka samu matasa shi yasa matasa ku tashi duk inda ake zalunci ku za ku iya hanawa kuma za ku iya hana shi ne in the most systematical way kawai kuna buƙatar ku sanya ake tsara al'amari ne wani matashi ne dangin jinin Khadija ne sai ya samu wani abokin shi ya ce yanzu ka gani uwata daga cikin mutanen nan aka auro ta mutanen nan ga su an watsar da su a bayan gari an wulakanta su mana dangin uwata kenan to ina zan iya ci in sha in kwanta a katifa mai taushi ga dangin uwata tana wahala a bayan gari kai ma kana da dangantaka da su yace haka ne to amma ya muka iya waɗannan gwamnati ce ta zalunci su Abu Jahal ne fa kaji sunan su ma baban jahilci ina fatan an gane ina muka iya nemo mana mutum na uku suka je suka samu mutum na uku yace al'amarin nan da wuya nemo na hudu aka samu na hudu da suka samu na hudu sai suka yi meeting da daddare suka ce idan Allah ya kai mu gobe gari ya waye har aka kai la'asar manya-manyan Quraisha suna kewaye Ka'aba suna shan giya to aje a nuna musu ba a yadda da abin da suka yi wa kabilar Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib ba shine waɗannan matasa suka je waɗannan manya suna zaune suna shan burkutu wannan yazo ya kewaye Ka'aba ya kewaye Ka'aba duk suka gama dawafi sai ɗaya ya miƙe yace wallahi abin da aka yi wa Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib ban yadda ba sai na biyun su sai yace ni ma ba yawuna a ciki sai na uku yace mu ma ba mu amince ba ba da hannun mu ba na hudun su sai yace wallahi dole a yaga wannan takarda ta zalunci to Abu Jahal sai ya watsake daga magagin shi na giya sai yace wallahi wannan taro ne kuka yi da daddare jiya ba anan aka kulla wannan ba kuma ba ku isa ba to can sai a wurin sai aka samu na biyar mu'minu ali fir'auna kenan sai yace ku kuka fadi gaskiya wanda duk ya fadi sabanin magana ku makaryaci ne to sai wuri ya hautsi ne to wannan maganar ana cikin wannan jayayya da waɗannan matasa da waɗannan manya-manyan azzalumai sai ga dattijo Abu Talib ashe jiya da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mafarki mafarkin da ya takaddar da aka rubuta ta yarjejeniyar cewa a daina magana da Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib dama da suka rubuta ta sai aka je aka rataye ta a Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mafarki dayan abu biyu kamar yadda masu riwayar tarihin suka bayyana Allah ya turo gara ta cinye duk inda sunan Allah yake a jikin ainihin wannan takadda ishara akan cewa babu hannun Allah a cikin wannan takaddar ya bar kalmomin su na zalunci riwaya ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya turo gara ta cinye duk maganganun ta bar sunan Allah dalili akan cewa Allah bai yarda da duk abin da aka rubuta a cikin takaddar ba dan haka ya bar gara ta cinye to wannan magana mafarki ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a can daji a bayan gari ita kwa takaddar tana cikin Ka'aba shi Abu Talib yana da yaqinin in annabi ya fadi to gaskiya ne dan haka sai ya taho ka tabbatar kai wannan mafarki yace ina zuwa da yazo ya same su sai ga majalisa ta hargitse yaya aka ce wasu matasa ne suka zo suka yi tawaye yace duk a kwantar da hankali dana Muhammad yace yayi mafarki daren jiya ga abin da yace ubangijin shi ya nuna mishi gara ta cinye kaza 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 a tashi a duba idan abin da ya gani gaskiya ne to wannan ya nuna dana mai gaskiya ne kuma shi mutumin kirki ne sai a sauƙaƙe mana halin da aka saka mu a ciki mu dawo cikin gari a ci gaba da mu'amala da mu sai wani cikin manyan banzan na Makka sai ya ce idan aka sun haka ne fa sai ya ce za mu sallama muku shi ku yi duk abin da kuke so don ma ba ku za ta shi idan makaryaci ne to kun ga inda yaqini da kafirci suke karo. Shi Abu Talib yana da yaqinin abinda Annabi ya faɗi gaskiya ne, su kuma a wurin su suna da yaqinin ƙarya ne. Dan haka suka tashi a guje suka shiga Ka'aba, suna zuwa sai suka ga takarda gaba ɗaya gara ta cinye duraren da aka ambata. To shikenan sai suka ce to shikenan yanzu dai kuma shikenan sai a dawo. To da aka tashi dawo wannan mahallin shahin na wannan maganar, ana dawowa sai Abbas ya ɗauko wancan ɗan ɗana shi Abdullahi ɗan Abbas, sai dawo da shi gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka Abdullahi ɗan Abbas tun a Makka ya zauna gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka kuka jira nan a cikin hadisin da muka kawo cikin Bukhari, inda Abdullahi ɗan Abbas yake tambaya game da wani hadisi, yake tambaya Umar, Umar yake mamaki yace matan a cikin gidanku baka san su ba, ma'ana shi dan cikin gida ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu. Sannan wa mulazamatuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min ahad at-tamyizi fa kana yasma'u minhu ash-shay' al-kathira wa yashhadu kathiran min al-hawadith wa dhuruf allati nazalat fiha ba'd ayati al-Qur'an. Duk wata gogormaya da dauki ba dadi da shi akai. Sannan ya lazimci Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai daren ma da suka taba kwana da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, har Annabi ya tashi zai salla, shi ma ya tashi zai bi shi, yayin kuskuren tsaiwa Annabi ya gyara mishi. Wannan dalili ne akan Abdullahi dan cikin gida ne ko. Salisan, na uku, mulazamatuhu li akabir sahaba ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'khudhu anhum wa yarwi lahum. Bayan da Annabi ya rasu, Abdullahi dan Abbas Allahu akbar sai bai girman kai ba, ya dubi su Abubakar da Umar ya ce ai da ni da ku duk malamin mu daya. Dan haka yaje ya bude makarantar shi ma a'a, sai ya ga cewa to har yanzu waɗannan duk da ike senior colleagues ne, ma'ana ƴan makarantar su ne, amma sun dade da fara karatun kafin shi, yana buƙatar wani abu a ƙarƙashin su. Dan haka sai yaje kuma ya lazimci Abubakar da Umar yaje yana ƙara ɗiban ilimi a wurin su. Wannan yana daga cikin hikima. Idan ka taho karatu Jami'ar Ahmadu Bello, kana department na accounting, ka zo 100 level, wane yana 2, wane yana 3, wane yana 4, sai ka makale musu, suna nuna maka kana koyo, sai zama za ka fi sauran 'yan ajinku basira, domin kana samun karatu daga malamanka na aji, kuma kana samu daga wasu ɗalibai, suna ƙara haskaka maka da wayar da kanka. Abinda Abdullahi ɗan Abbasin yayi kenan, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Rabi'an, dalili na hudu daga cikin dalilan da suka sa Abdullahi dan Abbasin ya zama zakakurin malami a cikin malaman tafsirin sahabbai, hifzuhu lil-lughal arabiyya, ya haddace harshen Larabawa. Kamar yadda in ka karanta tarihin duniya, akwai wani Malik dan da ya musulunta daga baya ya zama Malik Shabazz ko Malcolm X ko wane ne, waɗanda suka karanta tarihi, baƙin fata ne da ya tashi sai ya yi fushi ya ce in dai saboda ilimi ne Turawa suke wulaƙanta mu, ya ce shi ko sai ya ƙware a kowane fage. Da ya tashi sai ya samu duk wani dictionary da ke rubuce da Turanci lokacin, sai haddace shi, inda ya koyi physics, chemistry, biology, mathematics, economics, social studies, kowane fage, sai da ya zauna ya koya ya rubutu a kai. Dan haka sai ya zama fitina ga Turawa a wannan lokaci, ana nan a cikin haka kuma sai ya karbi addinin Musulunci. To da yake Allah madaukakin sarki Rahim ne, ya karbi addinin Musulunci, amma sai ya karba kuma a hannun malahida, likitattun mutane waɗanda kuma suke musun wasu abubuwa na Musulunci. Shi da kanshi yake faɗi, yace sai da jirgin sama ya sauke shi a Jidda, ya tafi aikin hajji, shi da kanshi ya tabbata ashe da ba Musuluncin yake ba, ya rage saura wata uku da ya rasu. Sannan ya karbi kalmar shahada, in ji shi da kanshi a nan Jidda, yace sannan ya tafi ya je aikin hajji, sai ya zo ya kyautata Musuluncin shi. To sai da ya waye gari, duk wani abu da za a faɗi a Turanci ko a wani abu na ilimin Bature, gaba ɗaya ya gama ragargaza Turawa akai. Amma Turawa ba suna faɗa da mu bane akan ilimi, suna faɗa da mu ne dan mu baƙaƙe ne. Dan haka duk da yadda ya iya wannan karatun, ba su daina wulaƙanta shi ba. Ina fata an gane. Abdullahi dan Abbasin jama'a haka yi, kun san me yayi? duk wata waka da aka yi a jahiliya sai je haddace ta. Dama sayyidina Ali ya ce alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhu, ku rinka haddace waƙoƙin larabawa, nan ne kundin su, duk wani sirrin su yana nan. To sai Abdullahi dan Abbasin yaje ya goge game da haddar harshen larabci, wa ma'rifatu li gharibiha, sannan duk wata kalma da za a kawo ta larabci ya san fassarar ta da ka, sannan kuma ya san irin ta ko mai alaka da ita a cikin Alkur'ani. Sarki ya tabbata ga Allah, kun ji dalilan da suka sa Abdullahi dan Abbasin ya samu habaka ko? Sannan khamisan bulughuhu martabatul ijtihad, sannan kuma ya kai matsayin mujtahidi. Ba ustazu ne kawai mai yawo da bulugul marami ba, ya haddace bulugul marami. Ba ustazu ne mai yawo da zi'a aljihu ba, ya haddace. Sannan ba yawo yake da risala a aljihu ba, ya haddace fiqhun baki daya. Dan haka ya kai matsayi na mujtahidi. Sannan da ya kai matsayin mujtahidi kuma wa adamu taharrujihi minhu, baya shakka fasara alqur'ani. Ka san mawaki ya ce mai tsoro ba shi gwaninta, ko da ka iya tafsirin kuma in kana da tsoro fa sai zama baiwar ba za ta bayyana ba, to shi ba shi da tsoro, yana dan karami cukurkur, za a zo a kafa mishi kankame mai kujera a gaban Ka'aba sai zauna ya ci gaba da tafsiri, ba abin da ya shafe shi, baya shakka kowa. Wannan irin jur'a tashi da wannan irin karfin hali nashi, wa shaja'atuhu fi bayani ma ya'taqidu annahu al-haq, duk abin da ya yadda cewa gaskiya ne ba abin da ya shafe shi zai fito ya fadi. To Abdullahi dan Abbasin kenan, waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya zama haɓakakke a cikin ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da ainihin tafsiri. To ina matsayin tafsirin shi, kuma manya-manyan malamai daga NUC kenan ko? Hukumar binciken jami'ar tafsiri cikin sahabbai da suka zo binciken makarantar tafsirin Ibn Abbasin, me suka ce? Bari ku ji shaidar da suka bayar dangane da shi, ma'ana accreditation kenan ko? Ana son a gane ya cancanta ko bai cancanta ba. Gashi sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, aka ce ya kasance yusni alaihi fi tafsirihi. Sayyidina Ali yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri, amma shi da kanshi yana yaban Abdullahi dan Abbasin cewa yake yi ka annama yanzuru ila al-ghaibi min sitrir raqiq. Idan Abdullahi dan Abbasin yana tafsirin Al-Qur'ani kamar yana kallon gaibu ne, sai dai kawai an sa gyalane dan shara-shara yana kallo kawai yana fada muku. Ko kun gane wannan jama'a? Haka Malam Muhammad Al-Amin Shankiti wani dalibin shi yake fadi, yace ai Shankiti idan da anan kasashen mu yake, in aka ce Shankiti abin da yasa shanakita na da yawa ɗan bana bakwai mai yiwa waɗanda ke karatu yanzu a ƙasashen Saudi Arabia sai su ɗauka Shankiti wannan malaminmu da ke karantar da mu sunan Tirmidhi a Jidda ba shi ba. Shankiti wanda ya rasu wajen shekara 30 da ta wuce mai Adwa'ul Bayan, wannan Shankitin wani ɗalibin shi yake cewa inda a ƙasashe ne irin na Afrika yake karatu, in ya ce Lauhul Mahfuz yake kallo yadda za a yi, saboda duk ilimin da yake karantawa shi ba ya riƙe littafi, duk abin da yake karantawa ba ya riƙe littafi. To yanzu kaga saboda Allah an anan ƙasar ne yace ai Lauhul Mahfuz nake kallo, dama nan an fi son ka kana hada da ƙarya ma sai a fiyar da na fatan an gane. Sayyidina Ali kuji yake kalma irin wannan akan Abdullahi dan Abbasin yake cewa kai ka ce idan Abdullahi dan Abbasin yana tafsiri ka ce yana kallo gaibu ne, wato ka ce yana kallo abin da ba wanda ya isa gani ne ta hanyar wani sharan-sharan ainihin wato labule. Sannan Abdullahi dan Umar shi kuwa cewa yake Ibn Abbasin a'lamu ummati Muhammadin bima nazala ala Muhammadin, al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Abbasin gaba ɗaya ya fi su sanin abin da ainihin aka saukarwa Annabi Muhammad na Al-Qur'ani. Wannan shedar manyan malamai kenan waɗanda suke daidai da shi ko suke sama da shi. Almajiran shi kuma fa bari ku ji abin da Mujahid yake cewa yake innahu idza fassara shay'a ra'aita alaihin nura, idan ya fassara al'amari in ya fassara wani abu sai kaga haske akan wannan abu ma'anan abu ya daure maka kai da ya fassara maka abin sai ga abin ya watsake wannan kadan daga cikin ainihin wato sheda wanda sayyidina Abdullahi dan Abbasin ya samu kenan daga cikin malaman zamanin shi waɗanda ainihin suka bayar Allah madaukakin sarki ya taimake mu sayyidina Umar wani lokacin idan ta rikice yana son ya ainihin tattara mas'aloli yakan ainihin hada har da Abdullahi dan Abbasin daga cikin mutanen da ainihin yake tambaya wannan ya faru a cikin ainihin shahararren kissa dangane da fitar da ma'ana idza jaa nasrullahi wal fatah idan ba amanta ba to kun ji wannan baiwa da Allah ya wa Abdullahi dan Abbasin ko to amma sai matsaloli guda biyu suka taso matsalar farko ita ce sai aka samu wasu Yahudawa da suka yi rubuce-rubuce dangane da musulunci irin waɗannan Yahudawa ana kiransu orientalist mutane ne suke sadaukar da kansu su je su karanta addinin musulunci dan su yi wa musulunci makirci sai ka same su suna da dimbin ilimin da wasu malamai ma ba su da shi kuma musiba har musiba jama'a har nan kasar ana turo su suna karantawa har nan kasar ana turo su wasu su zaka ga musulmi ne amma sun zama orientalist kawai suna kara manufar turawan yamma ne wasunsu kuma ba musulmi bane manufar tasu ce suke karewa suna nan yanzu sun cika jami'a Azhar suna karantawa a kowane faculty kisa an kaje karatu kasashe ire-iren waɗannan waɗanda ba sa tantancewa suke dauka aiki lallai sai kai taka tsantsan in ba haka ba sai zama babban malamin ka ba Yahude ne ka zo kana fankama kana fada da addinin musulunci kasan Masar duk kowane ne inda ya iya karatu in yaje kai za a dauke shi Habibullahi Shankiti wani babban malamin hadisi ne amma yana da bid'o'i tattare da shi da ya tafi Madina aka ce za a dauke shi amma sai ya bar waɗannan bid'o'i yace shi yau ko baban shi ne ya dawo duniya ba zai hana shi waɗannan ba ma'ana baban shi da ya je lahira ya gano gaskiya ya dawo ya ce mai ya bari yace ba zai bari ba sai suka ce mishi to a sauka lafiya da ya wuce kasan Masar kasar Masar suka ce kan babu matsala ba bid'a ba nan ko shirka kake ka zo za a dauke kan dai ka iya karatu amma za a yi maka interview sai yace shi kuma duk duniya ba wanda ya isa mai interview aka ce me yasa yace shi ya san shi malami ne dan haka shi ya ba da approval kawai a dauke shi shi ya iya saboda hafizi ne hafizi ne shi ya rubuta in an matsa to zai yadda ai mishi amma fa duk wanda ya mai interview in ya gama shi ma zai mai interview a nashi matsayin to kaga wannan ya zama jangon shine suka lallaba shi suka dauke shi amma su da kansu suka ce ba su taba sanin haka yake ba da ba su yadda sun ja da shi ba Allah ya mishi baiwa a cikin karatu to kasan Masar kenan dan haka in ka tafi karatu kasan Masar sai da taka tsantsan akan su wane ne za su karantar da kai in ba haka ba lallai sai ka je wani kafcecen ba Yahude kana ganin shi da rawani baya sallah haka nan ake kawo su da suna karantawa Barewa College Alhuda Huda suna karantar da harshen Larabci sai gan shi sun tume me baya sallah ba abin da ya shafe shi ku dai zai karantar da ku amma ba abin da ya shafe shi in ka taba shi yace al-imanu hahuna imani anan yake ba sallah ce imani ba al-azahira kenan Allah ya taimaka to Ibn Abbasin waɗannan irin Yahudawa sun tasa shi gaba da zargin cewa an gano yana dibo fassarori da yawa daga ahlul kitabi sun yi wannan maganan ne dan su gurbata wancan ilimi na Ibn Abbasin to amma manyan malaman tafsiri irin su waɗannan malam Muhammad Doctor Zahabi suka ce na'am ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasabta abinda ake dibowa daga ahlul kitabi nau'i uku akwai nau'in farko duk abin da ahlul kitabi suka faɗi wanda ya karo da Qur'ani ba za a yarda da shi ba misali ahlul kitabi suna cewa annabi Sulaiman matsafi ne annabi Dawuda sarkin gargajiya ne ba annabi bane to yanzu wannan magana ta su ta yi karo da Al-Qur'ani ba za a dauke ta ba na biyu abin duk da ahlul kitabi suka faɗi wanda ya daidai da littafin mu to za mu ainihin karba na uku akwai abin da za su faɗi wanda za mu ga bai yi karo da littafin mu ba kuma ba yana ainihin wato kawo wani abu bane mai rikici wannan na ukun aka ce in bukata ta kai za a iya dauka. To waɗannan abubuwa na uku su ne malamai suka tabbatar da abubuwan da Ibn Abbasin yakan karba, ba a ce yake karbe koyaushe ba, yakan karba idan bukata ta kama daga ahlul kitabi. Kuma waɗannan abubuwa ba su yi tasiri cikin tafsirin shi ba, don haka nagarta da ingancin tafsirin Abdullahi dan Abbas ya tabbata. Abinda malamai suka ce da kai ɗaya shine magana ta biyu, ita ce matsala ta biyu da ta zo yayin da ya zama Ibn Abbasin Allah ya mishi baiwar karatu mai yawa, to sai kuma aka samu wasu suka rinka sharara mishi ƙarya. Dama haka take, da gwargwadon darajarka, da gwargwadon yadda zaka shiga bala'i. Haka annabi ya faɗi cikin hadisin Muslim da al-Imam da Abdullahi dan Mas'udin yaje gai da annabi, annabi bai da lafiya, rashin lafiya yayi tsanani. Abdullahi yace har ku annabawa, yace ai mu ana ninka mana ne. Saboda haka gwargwadon darajarka, gwargwadon yadda zaka sha zagi, gwargwadon yadda zaka sha kazafi, gwargwadon yadda zaka sha kaza, a ƙarƙashin haka Allah ya yi mishi baiwa da fadin ilimi, to kuma sai Allah ya yawaita masu yi mishi ƙarya. Don haka idan zaka dauki tafsiri daga Abdullahi dan Abbasin, sai ka tabbatar da cewa isnadin ya inganta tun daga littafin da ya ruwaito har zuwa kan Abdullahi dan Abbas din. A ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce ina hukuncin wani tafsiri da ake dangantawa zuwa ga Abdullahi dan Abbasin mai suna Tanwirul Miqbas ko fi tafsiri Ibn Abbasin, ina hukuncin wannan ainihin tafsiri? Da farko tukuna, ya kamata ka gane babu wani sahabi gaba ɗaya da ya taɓa rubuta tafsiri, babu, har Abdullahi dan Abbasin bai rubuta tafsiri ba. Domin muna ɗalibai a Kano, akwai wani malamin mu yana karantar da mu tafsiri, Dr. Abdul Ali Abdul Hamid, najin Abdul Ali, India ne dai, wanda ya jami'ar Bayero somewhere around 80, zai ringa ganin ko da Ramadan haka dan shi ne yake tura, dan karamin yaro haka bai wuce shekara 15-17 ba, tun a lokacin ya haddace Qur'ani shi yake wa musulmi limanci a jami'ar Bayero a nan main campus, don lokacin wa yake maganar new campus ma an sare ta a daji ne da sauransu. To a wannan lokacin sai wasu kanawa bana son ambata, sai suka zo suna cewa za a zo a ne musu alfahari wai ga wani India ya iya tafsiri, su da suke da tafsirin Abu Huraira ba. To shine wata rana malami ne mai zurfin karatu, Allahi tallahi sun taba mana wata mugunta akan shi, har yanzu abin ya nema na daci mu daliban shi, sai da ya zauna ya mana tahqiqin littafin Diya'ut Ta'wil gaba ɗaya na Abdullahi Gondu, mujalladi hudu ne, sai da ya maida shi wajen mujalladi 16. Saboda hassada sai suka zo suka ce suna nan din, suna nan, wani ya tsallako daga India ya zo ya gyara littafin Abdullahi Gondu, suka sai sun batar da shi. Sai suka je cikin hikima sai suka aro musu waddar asalin manuscript, rubutun hannu din, kwana biyu sai suka ce mishi ya bata. Wallahi wannan yana daga cikin abin da ya sa mishi ciwon hawan jini, sanadin barin shi Najeriya kenan. Saboda tafsiri ne na Abdullahi Gondu, yana da kula game da Abdullahi Gondu, yayi tahqiqin tafsirin Abdullahi Gondu Diya'ut Ta'wil, yazo yayi tahqiqin Fara'idul Jalila. A wannan lokaci ne haka na faruwa, sai marmaza yasa aka buga Fara'idul Jalila, sai ya karantar da mu ita, wadda ita akan ulumul Qur'an ce. To abin da yasa na kawo wannan, waɗannan kanawa mai wasi karo da wannan kaset nawa, in fara faɗa musu cewa lallai wannan tafsiri da kuke alfahari da shi cewa kuna da tafsirin Abu Huraira, to kuna da boge ne, ba Abu Huraira ne ya rubuta wannan tafsiri ba. Bamu ki cewa wani yaje ya tattaro fassarori da aka samu daga Abu Huraira sun inganta ko basu inganta ba. To irin haka ne ya faru ga wannan Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas ba Abdullahi dan Abbasin ne ya rubuta ba, Malam Fairuz Abadi mai littafin Al-Qamusul Muhit shi ne ya rubuta shi, karara sunan shi ma ya bayyana. Shi kuwa ya rubuta shi ne, ya bi littattafan tafsirai, ya je ya kwaso fassarorin Abdullahi dan Abbasin, sai ya biya rinka zuzzuba su a ƙarƙashin ayoyin Al-Qur'ani tun daga Baqara Hannasi. Amma abin mamaki ya dogara akan sahifar ibn abi talha ne wanda kuma wannan sahifa malamai sun tabbatar da cewa isnadin ta zuwa ga abdullahi dan abbasin da'ifi ne ko kuma ma munkari dan haka afakaice kenan ana ce maka mafi yawancin abubuwan da kake gani na tafsirin alqur'ani a cikin tanwirul miqbas to bai tabbata daga abdullahi dan abbasin ba domin akwai waɗanda a zamanin nan yanzu sai mutum ya ce ai shi tafsirin ma na ibnu abbasin zai rike ba zai rike ma na abubakar gumi ba ba zai rike jallalaini ba ba zai rike ibnu kafirin ba a'a wannan din da ka rike kana buƙatar ka je ka lalubo isnadodin shi dan haka al-imam ibnu kafirin da al-imam ibnu jaririn sun rinka ɗibo irin waɗannan maganganun na tafsiri amma sai sun bi sun tace sai abin da suka tabbata ya inganta sannan suke kawowa in ku har suka kawo abin da bai inganta ba sai su bayyana dan haka ƙarshen tika-tika tik jama'a abdullahi dan abbasin bai rubuta tafsiri ba kuma babu wani sahabi da ya rubuta littafin tafsiri amma malamai suna da wasu hikimomi nasu shine sai a bi zantuttukan da wani malami yake game da ayoyi sai a tattara sai a ce tafsirin ibnu abbas tafsirin ibnu taymiya tafsirin ibnu al-qayyim tafsirin imam malik waɗannan malamai dukkan su ba wanda ya rubuta littafin tafsiri da hannun shi amma an rinka bin wasu littafai ne ana tsuntsunto tafsiran su sai ka ji an hada littafi aka rubuta mujalladi 8 tafsirin ibnu taymiya amma ba ibnu taymiya ne ya rubuta ba ana bi ana ɗibbo abubuwan da yake faɗi a wasu wurare ne shine sai a hada sai a ce tafsirin shi a kashin gaskiya saboda Allah malamai mun rubuta ba su yarda da irin wannan hanyar ba misali yanzu waɗannan karatuttukan da nake yi jama'a da karatuttukan sahihul bukhari nace in Allah ya raya ni ne da kaina zan zauna in sauke su daga cikin kaset su bayyana a rubuce sannan in bi in gaggyara su sannan in tabbatar da cewa wannan shine tafsiri na wannan shine fassarata ta sahihul bukhari amma in wani ne ya dauka ba ni ba yayi a wurin malamai ba za a amintu da wannan ba saboda tsarin abin da kake shiryowa kake fadi in a magana ne yakan sha bamban da inda rubutawa za ka yi shi yasa gaskiya abin da wasu dalibai na Usaymin suke yi a zamanin nan malamai da yawa ba su amince da shi ba shine galibi daliban Usaymin suna so su yi mukawama da duk abin da aka ce Albani ya rubuta da hannunsu sai su ce su ma suna son su bayyana cewa Usaymin ma yana da irin wannan sai su je su samu kaset din da Usaymin yayi wani karatu makamancin haka sai su juye shi sai ya zama littafi abubuwa da dama sukan faru suna kakkarawa waɗanda asali ma ba daga Usaymin bane yanzu kamar littafin Kitabul Ilm Kitabul Ilmi ba Usaymin ya rubuta shi ba kaset ne aka bi aka tattaro laccoci da ya tayi akan harkokin ilimi sai aka bi aka ainihin tara su wuri guda don haka zaka ga wata magana gutsurarriya ce wata bata cika ba wata tana karo da junanta Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai sa wani ya taɓa bugo min waya wani lokaci daga Abuja yace yana aikin transcribing wato yana sauke muryata ta zama rubutu na karatun littafin Sarimul Battar nace to ban dai bashi izini ba ba da yawuna ba saboda abubuwa za su iya faruwa waɗanda za a danganta su zuwa gare ka wanda kai inda rubuta suka so kai ba haka zaka rubuta su ba akwai bambanci tsakanin lacca da zaka yi ta a rubuce da wanda zaka yi ta da baki Allah madaukakin sarki ya taimaka abinda muka ga malamai suna yi irin haka shine idan malami ya zauna ya rubuta tsarariyar lacca wanda ya tabbatar da ita ya zo ya gabatar da ita da baki to ita ce za a iya dauka a buga ta dan dama asali me yayi asali ya rubuta ta ne kamar littafin At-Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu nawa na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kamar tafsirin Ibn Kathir kun san Ibn Kathir ya zauna ya rubuta tafsirin ne da kanshi sai zan ya haddace abin shi kakkab sai zo yana karantar da dalibai da ka suna rubutawa to sai dai abinda malamai suka tabbatar mana kamar yadda yau shekara 2 malam mashhur yake gaya mini asalin nuskhar Ibn Kathir din har yanzu ba a same ta ba waccan ta asali wannan da ke yawo a hannun jama'a nuskhar da ya imla'i ce da ka wadda ana ganin cewa akwai wasu wurare waɗanda da an samu waccan da ya rubuta to waccan za ta fi kammala Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan mas'aloli da muke tattaunawa jama'a galibi masu sauraron tafsiri sai dai su yi hakuri domin muna tattauna mas'aloli ne waɗanda sun shafi ainihin ɗaliban ilimi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To menene ya jawo yawan ƙarya ga Abdullahi dan Abbasin? Daga cikin abubuwan da suka jawo yawan ƙarya ga Abdullahi dan Abbasin, na farko akwai ƙarya da aka yi dan a bata shi, a bata addinin musulunci. Shine Yahudawa da suka gane cewa yana da yawan tafsiri, su ma sai suka rinka kakkara wasu abubuwa suna danganta gare shi, su ne irin waɗancan orientalist. Sannan sai masu riwaya waɗanda su kuma sukan ƙara wa abin ruwa. Mutum ya samu fassara ayoyi biyu daga Abdullahi dan Abbasin, sai je fassara ayoyi goma kuma gaba ɗaya sai ce duk daga Abdullahi dan Abbasin ne. Idan malamin hadisi ya zo ya kure shi sai ce a'a, ayoyi biyu ne kawai daga Abdullahi dan Abbasin, sauran takwas ɗin fa shine ya fassara, amma wai ya ɗauki salan Abdullahi dan Abbasin ne. Wannan zai zama dalili? To lallai sai an yi taka tsantsan ainihin akan haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, kun ji makarantar Abdullahi dan Abbasin, kun ji kuma Abdullahi dan Abbasin ko? To su waye ɗaliban makarantar? Kuma ina ne maqar? Ina ne permanent site? Ina ne wannan makaranta ta rayu? Ita dai makarantar Abdullahi dan Abbasin ita ce makarantar Makka. Don haka in ka ji ana cewa ƴan makarantar Makka na tafsiri sun ce kaza, to ana nufin Abdullahi dan Abbasin da shi da ɗaliban shi. Shahararru kuma daga cikin ɗaliban akwai Sa'id ibn Jubairin, akwai Mujahid, akwai Ikrimatu, akwai ainihin Tawus, sannan akwai Ata'u ibn Abi Rabah. Waɗannan wani ikon Allah dukkan su bayi ne Abdullahi dan Abbasin ya ainihin ƴanta su. Yana da wannan hikimar. Aka ce in yaje kasuwar bayi ya ga yaro mai hazaka ko saurayi mai basira sai ya siyo shi sai ya ƴanta sai ya ci gaba da karantar da shi. Ina fatar mun gane wannan da kyau. Saboda haka kun ji a takaice waɗannan ɗaliban. Ba na so in tsaya ɓata lokacin ba da tarihin su ɗaya bayan ɗaya, amma ga hikimar da zan yi. Ranar duk da Allah maɗaukakin sarki ya sa zan kawo muku wata fassara daga Abdullahi ɗan Abbasin ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan almajiran, zan ɗan tsaya ɗan tattauna muku taƙaitaccen tarihin wannan ainihin sahabi ko kuma wannan almajiri na Abdullahi ɗan Abbasin. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda. Sannan kuma sai mu wuce ainihin makaranta ta gaba, ita ce makarantar Iraki. Muka ce makarantar Iraki, muna nufin makarantar Abdullahi dan Mas'udin. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Shi ko Abdullahi dan Mas'udin yana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin sahabbai waɗanda suka koyi karatu a hannun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lallai kamar yadda kake ji ake cewa Abdullahi dan Mas'ud, wannan shine sunan da ya shahara da shi alkunyar shi Abu Abdurrahman. Mahaifiyar shi kuma ta shahara da sunan cewa ummuhu, aka ce ummu abd, ana ce mata uwar bawa, saboda shi akan ce mishi abd bawa, to ita kuma sai ta shahara da uwar bawa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shi Abdullahi dan Mas'udin yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, yana daga cikin waɗanda suka yi hijira. Mutumin Makka ne ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da shi Al-Qur'ani har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira shi ya ce iqra alayya suratan nisa, ka karanta min suratul nisa. Sai ainihin shi Abdullahi yake cewa a aqra'u alayka wa alayka unzil, ni din ne zan karanta maka kuma a halin kai aka saukarwa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, ina son in ji wani na yana karanta Qur'ani ne in gane yaya abun yake, yaya dadin shi yake da makamantan haka. Yace sai na fara karanta mishi suratul nisa har sai da na kai idda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Yace ina kaiwa daidai wannan wurin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ainihin wato hasbuk hasbuk, saurara saurara ya isa. Idanuwan shi suka cika da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma Abdullahi dan Mas'udi shi ma ya ruwaito qira'a Al-Qur'ani tare da cewa al'amari ya faru, malamai daga baya basu lamince da qira'a shi ba. Shi yasa ba ga mai mukhtasar yana cewa wanda dai ya karanta alqur'ani da qira'ar ibnu mas'udin sallashi ta baci, amma kuma yazo a cikin hadisi, tabbataccen hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sarrahu an yaqra alqur'ana ratban kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abdin, wanda yake son ya karanta alqur'ani gar to yayi karatu da irin qira'ar abdullahi dan mas'udin. Dan haka su malaman hadisi sun tabbatar da cewa in an yi qira'ar da qira'ar Abdullahi dan Mas'udin tayi, amma me yasa malaman fiqh ba su dauke ta ba? Wato abin da ya faru lokacin Sayyidina Uthman da rikici yawa dangane da abin da ya shafi karatun Alqur'ani, wannan ya karanta, wannan ya ce ba daidai ba, a ci kwala nan ayi damba nan, wannan ya ce ba zai bi sallah ba, sai Sayyidina Uthman ya bi sai ya tattara su akan harafi guda. Abin da ake nufi da harafi din nan da yazo cikin hadisin Bukhari cewa Alqur'ani ya sauka ne da harufa bakwai. Harufa bakwai din ba kira'o'i bakwai ba. Misali, zo, taho, yaka. Wannan a Hausa duk suna bayuwa zuwa ga abu ɗaya ko? To inda zaka koma da su kira'a Alqur'ani to sun zama harufa uku kenan. Zo, taho, yaka. Aqbil, ta'al. Misali, yanzu ire-iren waɗannan wurare da zaka zo karanta Qur'ani, nan kaji wannan yace kaza, nan kaji wannan yace kaza, nan kaji wannan yace kaza, to sai rikici yake ka tabewa. Shine sai Sayyidina Uthman gaba ɗaya sai ya hadu, sai yasa aka rubuta Al-Qur'ani da ainihin harafi guda ɗaya, ma'ana madadin wannan ya karanta da ta'al, wannan ya karanta da aqbil, tare da cewa duk daga manzon Allah ne, ba wanda ya ƙarya cikin su. Amma kuma kai baka san nawa daga manzon Allah bane, ni ban san naka daga manzon Allah bane, har a zamanin manzon Allah ma rikici ya fara faruwa. Wani sahabi yana karatun Alqur'ani, sai Umar yaji yana kira'a ba irin wadda Annabi ya koyar da shi ba. Umar yace sai na kasa hakuri, sai na miƙe tsaye akan shi, yace kamar in taɗe shi, sai dai na hakura yayin sallama, yana sallama sai na ci kwalle shi. Yace mini bawan Allah lafiya? Umar yace na ce ina lafiya, kana karanta Qur'ani ba yadda Annabi ya koyar da ni ba. Da suka je wurin Annabi, Annabi yace saka shi. Umar yace sai na sake shi. Karanta muji, Umar ya karanta, manzo Allah yace daidai ne, haka na karantar da kai, kuma haka aka saukan mu. Kai ma karanta, ya karanta yace daidai ne, kuma haka na karantar da shi, haka kuma aka saukan mu ne. Shine sai Annabi yace wannan Alqur'ani an saukar da shi da harufa bakwai. To waɗannan harufa bakwai, kamar yadda nake ƙara maimaitawa, kalma ce guda ɗaya za ta zo, amma salan faɗanta sai ya sha bamban, kamar yadda bazanfare zai faɗi kaza, ba sakwace ya ce kaza, ba zazzagi ya ce kaza, ba katsina ya ce kaza, amma duk suna bayuwa zuwa ga ma'ana ɗaya ne. To amma da rikici ya rikici, sai Sayyidina Uthman sai ya zaɓi wacce lahajar ce daga cikin wannan Qurayshawa suke yi, cewa kenan ita ce Annabi yake yi. Sauran in ka zo wurin Annabi ya gane kai daga kabilan Mudar ne, sai ya karantar da kai da irin taku lahajar, kai kuma in ka zo daga kabila kaza sai ya karantar da ku. To tunda rikici yawa, yanzu a shafe kowanne a tabbatar da qira'ar da aka ga ita ce daidai da harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka Qur'ani yau da yake rubuce a duniya kaka, to yana rubuce ne da Qurayshanci. To shi Qurayshancin shine yayin wannan sabanin bamban da kake jin, yanayin warsh yana shan bamban, da yanayin hafs, da yanayin wane, da yanayin wane, da yanayin wane. Dan haka duk abin da kaji ana karanta Alqur'ani da shi a duniya a yau, to daidai ne kar kai musun ko ɗaya daga ciki. Kuma babu wani abu wanda sahabbai suka rage daga cikin abubuwa waɗanda ai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Innama sabanin wancan rikici ne da ya faru, sai suka ga cewa to a tabbatar da harafi guda ɗaya daga cikin harufan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar. To annan abin da nake jawo hankalinka, wannan qira'a ta Abdullahi dan Mas'udin to bata yi daidai da irin yadda wasu kalmomi suke a cikin wannan Qur'anin namu ba, ko kun gane? Misali, za a zo wurin ji'ina sai ka ji ataina. To yanzu kamar wannan wurin Abdullahi dan Mas'udin abinda zai karanta din sai ya saba da yadda kake jin shi a Qur'anin nan. Su malamai na hadisi sai suka ce tunda ya tabbata abinda annabi ya karantar da shi ne, to wannan babu tantama a kai. Ko kun fahimta? Su ko malaman fiqhu sai suka dubi abin da cewa to ai Usman Amirul Mu'minin ne, tunda ya dakatar da duk waɗannan qira'o'i ya tabbatar da harafi guda, to duk wanda ya karanta Qur'ani ba da irin wannan karatun da Sayyidina Usman ya tabbata a Mushaful Imam ba, to qira'a shi bate ba. Amma gaskiyar magana jama'a, wanda har ya iya samun ya iya qira'ar Ibn Mas'udin, wanda abin da malamai kenan suka ce zai yi wahala yanzu mai yiwa iya samun Qur'ani, ko kuma wanda ya iya qira'a da irin wannan qira'a. Amma in har zaka karanta da irin qira'ar tashi tayi, domin dama ba ta da wani lahani, kadai dai tana daga cikin qira'o'in da Sayyidina Usman bai tabbatar da su a cikin Mushaful Imam ba. Waɗannan bayanai ne masu tsawo ƙwarai da gaske, waɗanda sai ka samu littattafai irin wannan At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Ittiqan fi Ulum al-Qur'an, da At-Tahdhir, da Majmu'ul Fatawa ta Ibn Taymiyyah, zaka ga ƙarin bayanai dangane da waɗannan abubuwan. Amma dai babbar magana ita ce Abdullahi dan Mas'udin yana daga cikin waɗanda suka ruwaito Al-Qur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga wannan ya nuna cewa ya samu ainihin wannan daraja. Sannan a bangaren ilimi kuma malamin hadisi ne, kuma malamin fiqh ne, Allah madaukakin sarki kuma ya sanya shi daga cikin ainihin malamai na tauhidi. Dan haka tafsirin Abdullahi dan Mas'ud abin dogaro ne. Amma shi ma fa sai ka tabbatar da cewa hanyar da tafsirin ya zo gare ka ya inganta, ba wai duk abin da aka zo aka ce maka Abdullahi dan Mas'udin ya ce ba sai ka ce ai malam ya ce ana karban tafsirin shi, a'a sai in hanyar ta tabbata. Ina fatar mun gane abin da yasa muke yawaita fadin haka. Imam Ahmad ibn Hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana cewa daga cikin abubuwan da ba a cika samar musu isnadi mai inganci ba, daga ciki akwai tafsiri. Mas'aloli dewa da ake ruwaitowa a cikin tafsiri ba su ainihin inganta ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan kun gane wannan, sai mu dawo kan takaitaccen tarihin wannan makaranta ta sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Shi kuma manya-manyan ɗaliban shi akwai Alqamatu ibn Qais, akwai Masruq, duk waɗannan suna daga cikin ainihin ɗaliban shi. Akwai Al-Aswad dan Yazid, akwai Marra Al-Hamdani, akwai Amir Al-Sha'abi, sannan akwai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, waɗannan suna daga cikin waɗanda suka shahara. Hakanan Al-Imam Qatada, duk waɗannan suna daga cikin almajirai shahararru na makarantar Iraki, makarantar Abdullahi dan Mas'udin, Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara mishi yarda. To sa'annan sai kuma makarantar Madina. Idan muka ce makarantar Madina ta tafsiri, muna nufin makarantar Sayyidina Ali dan Abi Talib. Shi kuma shi ne ya kafa makaranta ko jami'ar karantar da tafsiri a ainihin Madina. Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara mishi yarda, kamar ka ce wadatacce ne daga a tsaya a yi dogon tarihin shi, domin na daidai ya fi duk waɗancan daraja da muƙami da matsayi, hatta dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amma in mun so mu taƙaita, sai mu ce shi Sayyidina Ali sirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan wan mahaifin manzon Allah wanda suke uba ɗaya, uwa kowa da tashi da manzon Allah shi ne ya haife shi, shi ne ainihin Abu Talib. Sannan Abu Talib shi ne ya yi rijistar Sayyidina Ali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin ko ibada ya ga annabi zai tashi ya yi, sai ce tashi ka je ka yi abin da ɗan uwanka yake yi. Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya karrama shi da matsayi da darajoji masu ɗimbin yawa. Daga ciki shi ne annabi ya amince ya baiwa auren ƴar da ya fi ƙauna a duniya fiye da kowace ƴa, yadda ta fi kowace ƴa kama da shi da ɗaukan halin shi, ƴar da ita ce ta bi bayan shi dab da rasuwar shi daga cikin mutanen gidan shi, ina nufin Fatimatu Zahra. Ta hanyar Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya fitar da ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne na zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Khadija, waɗanda har ƙarshen duniya za su bayyana wajen gyaran addinin Musulunci. Domin Al-Mahdi da zai bayyana jika ne daga cikin jikokin Sayyidina Ali ta hanyar Fatimatu Zahra. Dan haka waɗannan martabobi na Sayyidina Ali lallai suna nuna kusancin shi da kima shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ainihin wato ya afwan ya rage abinda kadai muke so mu nuna anan, Sayyidina Ali yayi karatun shi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yayin da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake da rai. Bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Sayyidina Ali al'amarin shi bai kasance irin al'amarin Abdullahi dan Abbas ba, domin Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda, shi ya koma ya zama dalibi ne fitik ga sai Sayyidina Abubakar da Umar. Amma Sayyidina Ali kasantuwar halin da ya samu kanshi gaskiyar lamari ba irin halin Abdullahi dan Abbas bane, wato ya samu kanshi ne a halin shi ma malami ne mai zaman kanshi tare da girmamawa da matsayi da yake bai wa su Sayyidina Abubakar. Galibi idan ya samu wata fahimta wadda su ba su samu ba, to abin da yake faruwa a irin wannan lokaci yakan ainihin wato dauki matsayi ne irin na malamai masu bincike, sai ya ainihin wato kira su domin a zo a yi ainihin wato mujalasa ilmiya, a tattauna akan ga mas'ala kaza da ta taso, menene kai Abubakar kake fahimta akan haka, mas'ala kaza da ta taso Umar me kake fahimta dangane da ainihin wato kaza da kaza da kaza da makamantan haka. To waɗannan ainihin a takaice su ne matsayin Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Na'am. To sai dan tuntuban harshe da ne dangane da makarantar Madina da nace, wato makarantar Madina Ubay ibn Ka'ab shine ainihin yake jagorancin ta, daliban kuma su ne su al-Imam Abu al-Aliya, wanda zaka ga kashi 90 ko 95 na fassarorin Al-Qur'ani dake cikin Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya dauko daga Abu al-Aliya ne, da kuma Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, sannan sai kuma Zaid dan Aslam. To waɗannan su ne shahararrun daliban ainihin wannan makaranta, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bayan nan jama'a tafsiri sai ya koma kan waɗannan ɗaliban waɗanda su ne sahabbai suka karantar, su ne irin su Mujahid, su ne irin su Ikrima, su ne su Abul Aliya da makamantansu. Su kuwa hanyar da suka bi suka rinka yin tafsiri bata gaza daga irin hanyar da malamansu suka rinka yi wa ɗalibansu tafsiri ba, sai dai a gwargwadon yadda malaman ilimin tafsiri suka bayar da tarihi cewa su ne suka fara ɗaukan salan a zaunar da ɗalibai a fara musu tafsirin Al-Qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi, sai dai ba su yi ƙaidi da Ramadan ba, ba a yi ƙaidi sai watan azumi ba, ana yin tafsiri wanda al'umma suke taruwa na gari gaba ɗaya su saurara don su ji ma'anonin Al-Qur'ani, su yi tambayoyi a yi musu bayani, sannan ana ware wasu ɗaliban ilimi waɗanda ake karantarwa, waɗanda su waɗannan ɗaliban ilimi su ne ainihin ake sa rai su zama malamai. To waɗannan su ne suka fara karantar da malamai na irin su Imam al-Bukhari da makamantansu, don haka zaka samu isnadodin su suna cikin littattafai kamar su Sahihul Bukhari, kamar Musannaf na Ibn Abi Shayba, kamar Sahihu Muslim, kamar Sunan Tirmidhi da makamantan littattafai ire-iren waɗannan. Amma al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yana daga cikin malaman da suka zaman tattara galibin waɗannan isnadodi, sannan wanda ya biyo bayan shi akan wannan aiki sai al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu. To idan jama'ar musulmi sun fahimci waɗannan bayanan da kyau, yanzu bayanai na sun fara bayyana kenan, salon tafsiri ya fara komawa cikin littattafai ko? To wani salo ne malamai suka dauka wajen tafsirin Al-Qur'ani? Sai malamai suka dauki salo iri-iri. Salon farko shine duban Al-Qur'ani a matsayin littafi ne wanda yake dauke da wani sako, sakon nan ya kasance ko dai na tauhidi ne, ko na tarihi ne, ko na fiqhu ne. Misali, wani malamin zai ce zai fassara ayoyin Al-Qur'ani ne waɗanda suka zo da tarihin annabawa, dan haka zai bi tun daga Baqara har zuwa Nasi, duk inda ya ga wata aya ko sura ta yi tarihin annabawa to zai bi zai tattara ta sai ya ainihin hada sai ya fassara su gaba daya. Wannan irin salon tafsiri shi yake kira at-tafsirul mawdu'i. wato tafsiri ne amma ba jimilla alqur'ani ba, zai dauko tarihin annabi Musa ne ko annabi Isa ko dukkanin annabawa. Waɗannan galibi ba su cika kiran littattafansu littattafan tafsiri ba, sukan kira littattafansu da cewa qisasul anbiya ko su kira su da cewa qisasul qur'an. Ka kiyaye wannan da kyau. To daga cikin waɗannan nau'i littafi mafi inganci shine qisasul anbiya na al-imamu Ibn Kathir, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. An samu wani malami daga baya-baya ya rubuta littafi qisasul anbiya, sai dai yayi kurakurai masu dimbin yawa, domin in yazo tarihin annabawa yana hado tarihin da yazo ne a Qur'ani da Bible, Old da New Testament, ba tare da ya tace ba kawai sai karmatsa gaba ɗaya sai jera su. Wannan shine Malam Abdul Wahhab An-Najjar. Wannan littafi nashi yana da matukar hadari, don haka ku kiyaye. Salo na biyu shine a samu wani malami ya ce zai yi tafsirin Al-Qur'ani amma ayoyin tauhidi da aqida. Wannan shine irin tafsirin da na fara mana daga bara a ainihin muciya, da nake duba tafsirin ainihin wato Sabilur Rashad fi hadi khairul ibad na al-allamatu Sheikh Muhammad Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan kuka duba ayoyi ne yake dibowa waɗanda suka shafi matsalolin tauhidi ko kuma shirka kawai ake tattaunawa akai. Misali yanzu tafsirin ayoyin da muke tun daga kwanaki uku da suka wuce har zuwa yau da muka yi a muciya, mun yi tafsiri ne dangane da aya ta 101, 102 da 103, ayoyin da suke magana dangane da sihiri da aka danganta wa Annabi Sulaiman, Allah ya wanke shi ya barrantar da shi. Ta iya yiwuwa ka ce mecece alakar yanzu ire-iren waɗannan ayoyi da tauhidi? Na'am, sihiri kafirci ne, aka san shi kuma fa shine tauhidi da dogaro da Allah da yaqini. A ƙarƙashin wannan ire-iren waɗannan tafsirai jama'a, zaka ga galibi suna bada muhimmanci ne da ayoyin aqida da ayoyin tauhidi, sai kuma ayoyin shirka, domin su bayyana hadarin da shirka take da shi in an ainihin aje ta musamman gefen tauhidi. Sannan nau'i na uku na waɗannan malaman sune malaman da suke su malaman fiqhu ne amma kuma sun iya tafsiri, dan haka su suna kallon Qur'ani ne a matsayin littafin fiqhu, littafin shari'a. Dan haka in suka tashi za su dubi duk ayoyin da suke da alaka ne da fiqhu, sai su tattauna da dukkan matsalolin da suke da alaka da fiqhu. Dan haka sanda zai kawo maka suratul Fatiha ba zai tsaya fassara maka ita ba, in yazo kawai sai dai dubi wasu kalmomi ya fassara sai ya wuce, sai zo ya ce maka ina hukuncin karanta Fatiha a cikin sallah. Yace malam wane yace kaza, malam wane yace kaza, malam wane yace kaza, to ina hukuncin karanta suratul Fatiha din a mafi yawancin raka'o'in sallah? Ire-iren waɗannan an samu al-Imam Abubakar al-Jassas ya rubuta, an samu al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ya rubuta, al-Imam Shafi'i ma an tattara ainihin littafi dangane da hukunce-hukunce irin wannan, an sa mishi Ahkamul Qur'an. Sannan littafi mafi girma a wannan fagen shine littafin al-Imam al-Qurtubi, wanda ba dan Allah madaukakin sarki cikin iyawar shi yasa ban ci gaba da tafsiri a masallacin bakin dogo ba a can cikaji a nan Zaria, wanda na fara yau shekara 19 da ta gabata, da tuni mun ci karfin wannan tafsirin domin da shi nake rikewa lokacin nake tafsiri. Kasat 44 rak muka yi, amma kasat 44 din nan gaba ɗaya ba a ci ayoyi 100 ba na suratul Baqara. Kuma ma a lokacin ba ne mai tsintar kwarkwata ba ne, ina ɗauki ɗaya-ɗaya ne game da matsalolin, wanda da ana cewa ana bin matsalolin ɗaya bayan ɗaya ne, babu shakka ba za a wuce ayoyi guda 10 ko 15 ba na suratul Baqara zuwa waɗannan kasusuwa. To fa'idar wannan tafsirin shine ba da muhimmancin cire matsalolin fiqhu a cikin Al-Qur'ani. Misali matsalar idda, wata nawa ake yin idda? Ko matar da mijinta ya mutu ya barta da ciki, menene za a lura da shi wajen iddarta? Haihuwa ko kuwa watanni 4? Sai kawo maka wasu malamai sun ce wata 4 da kwana 10, dan haka ko da cikin dan wata 8 ne in mijin ya rasu, to bayan wata 1 da rasuwan mijin ko ta haife, a fahimtar waɗannan malamai
bata gama ainihin takaba ba har sai ta karasa sauran watanni 3 da kwana 10.
Wasu malaman kuma sai su ce a'a haihuwar ta ita ce takabatta. To in ya kawo maka ra'ayoyin malaman guda biyu, ya kawo maka dalilan kowanne, a galibin lokaci kuma sai ya kokarin tabbatar maka da abin da yake daidai. Ko mun fahimci wannan da kyau? Waɗannan malamai su kuma abin da suka bada muhimmanci dangane da tafsirin Alƙur'ani kenan. To kun ga wannan wani salo ne ɗaya daga cikin salon tafsirin Alƙur'ani. To sannan akwai kuma salon yi wa Alƙur'ani ɗin gaba ɗayan shi fassara. To wannan salon shi kuma ya kasu kashi biyu. Akwai at-tafsiru bil ma'thur, akwai at-tafsiru bil ra'ayi. At-tafsiru bil ma'thur shine ka ɗauko aya Alƙur'ani sai ka ajiye ta, sai kai ta gayyato wasu ayoyi waɗanda za su fassara ta da waɗansu hadisai waɗanda za su fassara maka ita, ko kuma wasu fatoyi na ainihin sahabbai ko tabi'ai. Galibin lokaci sai ya zama irin wannan tafsirin kai baka da naka ra'ayin ko kwaya ɗaya a ciki, sai ɗan abin da ba a rasa ba. Malamin da ya fi shahara a wannan fagen da wannan surar shine Al-Imam Suyuti a cikin tafsirin shi mai suna الدر المنصور في التفسير بالمعصور. اما ابن جرير الطبري شيما wannan salon ya dauka, sai dai shi yana kawo aya, ya kawo hadisi da isnadin shi, ya kawo asarai da isnadin shi, sannan ya kawo sabanin malamai a karkashin waɗannan hadisi da yake kawowa dan fassarar, sannan galibin lokaci yakan karkata zuwa ga nashi ra'ayin. Shi wannan kusan zamanin su ɗaya da Imam al-Bukhari. Sannan bayan su sai aka samu wani gwarzan malami ɗan gidan malami, shine al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi. Shi al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani mai girma, sai dai abin takeici gaskiya har yanzu ba a samu kammalallen tafsirin ba. An samu cikakken shi amma wasu wurare sun bata, dan haka da aka tashi sai aka buga shi da gwargwadon abin da ya samu, aka rinka duban malaman da suka rinka dibowa daga gare shi, kamar su Ibn Kathir, kamar su Suyuti, ana diba ana ciccike wasu wurare da suka bata. Dan haka har yanzu tafsirin yana nan, mujalladi 16 ne aka buga shi, amma akwai wasu wurare da suka babbace. Amma tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari yana nan cikakken shi. Sannan daga cikin tafsiran da suka bada muhimmanci a wannan fagen, su kuma sune suna hadawa da at-tafsiru bil ra'ayi, shine tafsirin al-Imam Shawkani. Shawkani yana yin kokarin ainihin tafsiri ne baina diraya war riwaya, ya kawo daga malaman farko, ya kawo daga aya kaza, ya kawo daga hadisi kaza, ya tattauna game da inganci ko rashin inganci, sa'annan kuma sai zo ya fara bayyana nashi ra'ayoyin a matsayin shi na mujtahidi mai yin tafsiri. Jama'a, wannan yana ɗaya daga cikin ainihin salo na farko da salon tafsiri ya ɗauka a fagen at-tafsiru bil ma'thur. Wannan tafsirin daga cikin muhimmancin shi yana samar maka da natsuwar zuciya cewa abin nan da malamin ne yake faɗi ba ra'ayin shi bane. Yana kawo maka aya, sai kawo maka wata ayar da za ta taimake shi wajen gano ma'anarta, sannan ya kawo maka hadisi, sannan ya kawo maka fassarorin malaman salaf. To daga ƙarshe wanda ya shahara a wannan fagen shine al-Imam Ibn Kathir. Gaskiya Ibn Kathir yayi matukar kokari kwarai da gaske, kuma Allah madaukakin sarki ya amshi addu'ar mahaifin shi akan shi ne, kuma ya share wa mahaifin nashi kuka, domin mahaifin shi ya haifi ɗa ne, ɗan shi na farko ya sa mishi Isma'il, ya haddace Qur'ani tun bai wuce shekara 10 ba. Uban ya fara koya mishi tafsiri kafin shekara 2, yaro ya fara kwarewa da tafsiri, yaro ya zama cikakken malamin tafsiri yana shekara 17 sai Allah ya dauki ranshi. Sai mahaifin ya takeici kwarai da gaske, sai ya ta addu'ar Allah ya mayar mishi da alheri, kuma Allah ya share mishi hawaye, kuma Allah madaukakin sarki in ya share mai hawaye, Allah ya mayar mishi da kari akan abin da ya rasa. Ana cikin wannan addu'a sai aka ce ɗaya daga cikin matan shi ta haihu, mai ta haifa namiji, sai ya ce Isma'il ya dawo, shine sai ya sanya sunan wancan ɗa wanda ainihin ya rasu. shine Allah madaukakin sarki ya bayyana baiwar shi a cikin al-Imam Ibn Kathir. Kana ganin daga cikin mafi shahara da inganci a cikin tafsirin al-Qur'ani shine al-Imam Ibn Kathir, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wanda hatta Taqiyuddin al-Hilali yace ya gina nashi tafsirin ne galibin shi akan tafsirin Ibn Kathir da Ibn Jarir al-Tabari. Waɗannan su ne takaitattun bayanan da zan yi akan abin da ya shafi wannan. Abin da ya rage mini a wannan fagen shine zan yi bayani dangane da at-tafsiru bir-ra'ayi. To shi at-tafsiru bir-ra'ayi shi kuma ya kamata ka gane ya kasu kashi biyu. Akwai at-tafsiru bir-ra'ayi wanda ba ra'ayi ne irin wanda ka sani da ake zama ana tattauna labarun duniya da BBC ta faɗa akan teburin mai shayi ba. Wannan yace ƙarya ne, wannan yace gaskiya ne, ba abin da ake nufi da ra'ayi ba kenan. Ana nufin anan at-tafsiru bid-diraya. Malami ne ya iya ilimin usulul tafsir, ya iya ilimin usulul hadith, ya iya usulul fiqh, ya iya lugha, ya karanta tarihi, sai zauna yana tafsirin al-Qur'ani shi da kanshi. Daga cikin waɗanda suka yi wannan aikin akwai al-Imam al-Alusi, akwai al-Imam Fakhruddin Razi da makamantansu. To amma a wannan fagen an samu kuma waɗanda suke gaskiya su ƴan ra'ayin ne, don haka dukkan ƴan bid'a tafsiransu sun shigo ƙarƙashin at-tafsiru bir-ra'ayi. A ƙarƙashin haka aka samu Mahmud Zamakhshari, ya rubuta tafsirin Kashaf, wanda in Allah ya so a nemi isharar lokaci yayi, gobe in nazo zan yi bayanai dangane da waɗannan irin nau'ukan tafsirai da kuma illa da haɗurran da ke cikin su, da kuma cewa a galibin lokaci ba sa zama madogara musamman ga abin da ya shafi tauhidi da aqida ko kuma sanin darajojin annabawa ko mala'iku ko kuma sahabbai ko salihai, ba dan komai ba saboda irin gurbatacciyar aqida da masu ire-iren waɗannan tafsirai suke da su. Jama'ar musulmi, in Allah ya kai mu gobe zan karasa waɗannan bayanai, sannan zan takaita bayanai dangane da abin da ya shafi ilimin ulumul Qur'an. To mai yiwa a gobe din mu fara tafsirin al-Qur'ani mai girma insha Allah ta'ala. Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji, da wannan muke cewa sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.